na hadisi wannan shine nau'i na takwas da na tara da na goma.
Ko da dai shi ba da yawa kamar shi yanda ya washa ɗabin ba, kamar wancan na farkon aka ce da shi waye in wahidun qabla sahadi sakat munkatiru to idan da haka ya fada to ga ya ce in wahidun qabla sahadi sakat munkatiru kila sahibukat wannan kuma aka ce da cewa wa in bila wila'in aksaru huzif fa qayidan aula fa muradan qurib fa in bila wila'in aksaru huzif fa qayidan aula fa muradan qurib to da haka ya fada da ya zamo ya fi fitowa fili da abuke nufi sai zamo ya fi fitowa fili ya fi bayyana to yana daga mukurali inda aka shafe sahabi annabi manzo sallallahu alaihi wasallama matanin aka tsaye da shi iyaka ta biyi aka tsaye da matanin iyaka ta biyi eh to sai a ce an samu hadisi mukurali kamar hadisin da aka amashu hadisin da amashu ya rawaito daga sha'abi sha'abi yace yuqalu lirrajuli yawmal qiyamati amilta kaza wa kaza fa yaqulu ma amiltu za sai da mutum gaban Allah a ranar alkiyama a ce bawa na kai kaza bawa yace a ani ban ba sai a ce to me kake bukata a tsare da akanka me kake so a tsayar shaida akanka to ga wannan hadisin wannan ruwaya iyakar sa sha'abi ba a fada sahabin da sha'abi ya karbo daga gare shi ba balle a fadi cewa shi sahabin ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma a yadda muslim ya ruwaito hadisin yace an sha'abi an anasin qala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya fada hadisin to kaga annan an kawo da cikakken isnadin to kamar wancan sai a ce mukurade ne sai a ce mukurade ne to